sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Buhari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 28 ga watan Maris na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha dauke da kanin labarai
to Amina mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi alƙawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin Amurka da Afirka Koriya ta Arewa tana yunkurin kara yawan makamanta masu linzami Benjamin Netanyahu ya janye kudurinsa na yi wa dokar shari'ar Isra'ila garin Bawul.
Kamar yadda kuka ce a kanin labarai a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris dake ziyarar aiki a kasar Ghana ta bayyana cewa shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya. Sannan za mu kawo muku rahoto akan shirye-shiryen gudanar da aikin kidayar jama'a a watan Mayu a Najeriya. Muna kuma tafi da shirin noma da nasihar azumi albarkacin watan Ramadana da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga labaran duniya. Ana sa ran cewa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi alƙawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin Amurka da Afirka a lokacin da za ta yi jawabi a filin Black Star Gate dake babban birnin Ghana a yau Talata. Wannan jawabin na zuwa ne a wunin ta na biyu a ziyarar aikin da take yi a Afirka tsawon mako guda. Daga cikin jerin abubuwan da ake sa ran za ta yi a yau har da kai ziyara wurin tarihin Cape Coast Castle inda ake tara bayi a saka su cikin jiragen ruwa daga Afirka zuwa kasashen Amurka. A jiya Litinin Harris ta jaddada cewa muradin Amurka a kasashen Afirka ya zarce batun yin gogayya da China. Ms. Harris ta yi jawabi a jiya Litinin a Jubilee House wato fadar gwamnatin kasar Ghana a lokacin da take tare da shugaban kasar Nana Akufo-Addo. Jami'an Amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a Ukraine yayin da tankunan yaƙi 18 daga Jamus suka isa Ukraine. Ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatsun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urorin ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyaran barnar da hare-hare ta sama da rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi suka yi wanda aka kiyasta kashe kimanin dalar Amurka biliyan 1 don gyaran a cewar wani babban jami'i a ma'aikatar. Jami'an Ukraine sun bayyana birnin Advivka na kasar a matsayin tamkar wanda aka yi tashin duniya a yayin da Rasha ta mai da hankali kan garin bayan da ta gaza karɓe Bakhmut. A yau Talata kasar Belarus ta ce matsin lamba ta ɓangaren siyasa da tattalin arziki daga Amurka, Burtaniya, NATO da kuma tarayyar Turai ya sa ta yanke shawarar ajiye makaman nukiliyar Rasha a ƙasarta. A jiya Litinin, Firayim Minista Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yi wa fannin shari'ar ƙasar garin Bawul a yayin da ƙasar ke fuskantar gagarumar zanga-zanga a kan tituna. Kana ma'aikata a faɗin ƙasar na yin yajin aiki domin nuna adawa da ƙudurin. Netanyahu ya ce ya bada umarnin ɗage aiwatar da dokar har sai zuwa lokacin zaman majalisar dokokin ƙasar da bazara domin bada dama don tattaunawa sosai. Da yake bayyana matakin a matsayin kaucewa yakin basasa, Netanyahu ya lashe takobin samun mafi rinjayen amincewa daga majalisar a zaman da za a fara a ranar 30 ga watan Afrilu. Shirin na Firayim Minista Netanyahu ya buƙaci a baiwa majalisar dokokin ƙasar iko a kan fannin shari'a, ciki har da naɗin alƙalai da ikon yin watsi da duk wani ƙudurin da majalisar ba ta amince da shi ba.
Madalla a gaida Aisha. Kafin mu kawo muku shigaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. A wani na biyu na ziyarar aiki da take yi a kasar Ghana, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana cewa shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya. Kamala Harris ta bayyana haka ne ɗazu bayan da ta gana da matasa a Accra, babban birnin kasar Ghana. Wakilinmu Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
By 2050, 1 in 4 people in the entire world will be on this very continent. 1 in 4.
Jawabin mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris kenan yayin da ta gana da matasa a Accra babban birnin kasar a inda ta jaddada muhimmancin nahiyar Afirka ga duniya musamman Amurka tana mai cewa kafin shekarar 2050 mutum daya cikin hudu a fadin duniya zai kasance daga nahiyar Afirka wannan na nuni da cewa duk wani abin da ke faruwa a wannan nahiya zai iya tasiri akan duniya sosai ganin ku anan ya sanya ni farin ciki sosai game da makomar mu kamar yadda shugaban Amurka Joe Biden ya fada a taron Amurka da nahiyar Afirka a bar cewa mu duka muna ciki akan nahiyar Afirka saboda nahiyar Afirka na da gudunmuwa mai muhimmancin gaske da za ta bayar cikin harkokin duniya abubuwan da ke da muhimmanci ga al'umman Amurka kamar tsaron abinci matsalolin sauyin yanayi da kiwon lafiya da dai sauransu sai dai ta kara da cewa
because African leadership is critical to global peace and security
gabanin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya na tuntubi daya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro da diplomasiya a Ghana Adib Sani da shi ma ya halarci wannan taron inda na yi masa tambaya ko shin ya yaga wannan jawabi
Africa ya yi critical kwarai because yanzu in ka duba batun terrorism Africa ne a hotspot you know just recently when takada ya fito from global terrorism index in there whether abubuwan da ke yi daga Mali Burkina Faso and you know some other countries and wannan duka is a major concern to young America because suna da interest a cikin Africa so in ba zaman lafiya ko ya gwada kaman ba ya yi business shi yasa suka commit $100 million ma to at least ya zama sun kuma zasu iya su kara so that mun iya mu prevent violent extremism from spreading from the Sahel region towards littoral sinan yanzu batun tsaro it has become internationalized ka gane abin da ke Burkina ya yi kai mu daga Ghana abin da ke Togo ya yi kai masu Benin abin da ke Nigeria ya yi kai mana su Niger ko Cameroon shi yasa ya kamata a yi partnership da collaboration ba haka ba ba mu iya mu address issue na
sai dai ba batun tsaro kadai ne mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi ba har da batun baiwa mata damar maki da ma bunkasa harkar fasaha ta zamani koshin mai matasa ke bukata gun gwamnatin Amurka bayan ta sanar da muhimmancin Afirka ga duniya
sunana Musa Rafiu matsayin mu na matasan Ghana dai abin da muke so wurin yan America ne da ina son a duba kamar field din yan vocational da yanzu dai office worker ne yana nan dai wa amma inda aka duba abin da ke tafiya yanzu zamani mun ga duka town field ne shine wani vocational work dai wani lamarin technicality wani wurin building construction wani carpentry wani abubuwa kana da inda an ya samu na infrastructure sun sun nan dai wani buildings wani equipment ne dai help wani abubuwa duka yi muna sauki da wuri na dai da ya taimake mu sosai don daily day life mu duka batun technicality ne kawai tun da dai America dai sun ga muhimmancin mu dai da wanga abu ko muke bukata a wurin sun dai an ya hadi kari
muna gode ma gwamnati America tunda ta ce data empower mata da kuma aikin digital kaman fasaha na zamani muna gani ya taimaka mana shi yasa ta yi ma
Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
an gaida Hamza Adams wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karshen labaran duniya
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya buƙaci ƙasar shi su ƙara ƙaimi wato jami'an ƙasar shi su ƙara ƙaimi wajen samar da sinadaran hada makamashin nukiliya mai linzami yayin da Koriya ta Arewa take yawan atisayen soja domin gwajin ƙarfin sojanta. Kim ya bada sanarwar a jiya Litini ne yayin wani taro da masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashi mai linzami na Arewa. Bisa rahoton wani jami'in Korean Central News ya buƙaci masana kimiyyan da su yunkura wajen ƙara yawan sinadaran makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar. Rahoton na KCNA yana kunshe da wasu hotunan Kim a yayin da yake duba makaman da aka jera wato da aka jera su kan layi wanda aka yi wa lakabi da Hwasan 31 wanda ke nufin aman wuta a harshen Koriya. Wani hoto kuma yana dauke da zane a bango wanda ke dauke da bayanan yadda za a iya amfani da kan makaman wajen harba makaman nukiliya daban-daban. 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce yar bindigar da ta kashe yara uku da wasu manya uku a makarantar Christian Grade ta yi bincike kafin ta kai harin. shugaban yan sandan garin Nashville John Drake ya sanar da wato ya sanar da manema labarai a yammacin jiya Litini cewa yar bindigar wanda yan sanda suka harbi har lahira ta zana taswirar makarantar har ma da hanyoyin da za ta iya bi wajen shiga makarantar ya bayyana yar bindigar a matsayin Audrey Hill yar shekaru 28 wanda a baya ta kasance ɗaliba a makarantar Hill ta bar wani kundi da ya zayyana yadda za ta aikata harbin da wasu rubuce-rubuce wanda a halin yanzu jami'ai suke nazari akan su Drake ya sanar John Aaron wani mai magana da yawun bakin hukumar yan sanda ya ce yar bindigar tana dauke da akalla bindigogi biyu samfurin semi-automatic da kuma karamar bindiga guda
Madalla a gaida Aisha Ma'azu ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma za mu sake koma bangaren rahotannin mu kamar yadda muka bayyana a farkon shirin Najeriya dai na shirye-shiryen gudanar da aikin kidayar jama'a a watan Mayun bana bayan shekaru 17 aikin da aka tsara gudanarwa tun a ƙarshen watan Maris an dage shi zuwa watan Mayu ne sakamakon dage ranar zaben gwamnati da aka yi a ƙasar wakilin mu a jihar Plateau Ilyasu Kasumu ya hada mana wannan rahoton akan muhimmancin kidayar jama'a ga cigaban ƙasa
Najeriya kasa mai yawan al'umma sama da miliyan 200 na cikin manyan kasashe wanda suka fi yawan jama'a a duniya a nahiyar Afirka Najeriya ce kasar da tafi kowace yawan jama'a amma yau sama da shekaru 10 kenan ba a gudanar da sahihin kidayar jama'ar kasar ba sai dai amfani da hasashe duk lokacin da amfani da alƙaluman yawan mutanen kasar ya taso
The national census is a process
Kidayar ta kasa wata hanya ce da ke kirga mutane da gidaje. Yana da amfani wajen tsare-tsaren kasa da tsare-tsaren tattalin arziki. Dole a san yawan mutane da suke kasa saboda a samu alaka mai inganci tsakanin gwamnati da al'ummarta.
Economic benefit that will arise.
Cikin watan Maris wannan wata kenan na wannan shekara, gwamnatin Najeriya ta kudiri aniyar gudanar da kidayar jama'a da gidaje na kasar. Amma saboda zabukan gwamnati da suka gudana cikin watan na Maris yasa gwamnatin ta dage aikin kidayar zuwa watan Mayu. Menene muhimmancin wannan aiki na kidaya da Najeriya ta sa a gaba?
To wannan yana da muhimmanci kuma duk kasar da ake so a ci gaba dole sai an yi wannan dan a san yadda abubuwa suke.
Rashin yin sa yana da illa sosai. Kamar da na faɗa. Idan baka san yawancin al'umma ba ya za ka yi planning akan al'umma din kana so ka yi borehole anan mutane nawa ne suke wurin kana so ka yi hanya zuwa wani wuri mutane nawa za su benefitin daga wurin ba a duba wayannan wurare sai ga hanya an yi shi a wuri daji ba wanda yake ba mutane a wurin kaga the aid is defeated
government is taking the right direction
ta dauki mataki da ya dace a lokacin da ya dace sai dai ya kamata a dinga gudanar da shi akan kari ba a dinga amfani da hasashe ba ya kamata duk bayan shekara 10 a shigar da bayanan yawan iyali yawan mutane masu aikin yi yawan mutane masu ilimi da sauransu
uneducated it's you know your the structure of your manpower I will plan for them
mutanen kasar su ma suna da nasu ra'ayoyin game da wannan hidima da ke gaban kasar
so zuciyar mu yayi yawa ba mu abin gida wani wanda aka bashi aikin ma sai zauna gida ina ta rubuta kawai ina cikawa shi bai tafiya duk kirgawa yana ba bin ba duk illoli da muke samu kenan yawa shawarar da zan bayar shi ne wanda za a ba su wannan aiki a tace su a tabbatar za su yi wannan aiki kuma a samu su babban su za su zaga su tabbatar cewa mai nan kuma al'umma wanda yake baki ga gidanka ba ka fito fili ka yi magana ka ce kai fa ba kirgaka ba
We should de-emphasize the political aspect of census.
Ya kamata mu daina siyasantar da lamarin kidaya. Misali, sai ka ji ana cewa yawan mutane a guri shi zai nuna yawan mukamin gwamnati da mutanen za su samu. Da yawan 'yan majalisun tarayya da za su fito daga yankin. Sai mutane su dinga amfani da hakan wajen gayan sakamakon kidaya.
It's true that
lallai ana amfani da yawan al'umma wajen bada mukamai. amma idan hakan ya zama shine kadai hanyar wajen gano yawan mutane to hakan zai zama matsala a ƙasa saboda kowa yana so a ce shi yafi yawa a wajen wakilci
so they overbloat their population
daga Jos a Nigeria Iliyasu Kasimu taskar GOA
a gaida Iliyasu Kasimu yanzu kuma sai shirin mu na noma da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana
Noma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma alladhi nakiba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Yayinda al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekara, wakilin mu ta Kano Baraka Bashir ta tattauna mana da wasu mutane kan yadda farashin kayan masarufi ke tashi.
Sunana Lawan Hassan. Gaskiya tsadar abubuwa ta yi yawa, irin su abun masarufi, irin su siga, madara, taliya da shauransu. Sannan ga abubuwa dai ba daɗin ma faɗa. Kai talaka ba yanda ka iya, kawai sai dai kai haƙuri, ka bar abun ga Allah. In ka tura mutum kuɗi kafin ma ya ga Allah ya baka abin da kake bukata sai a sha ruwa ba kuma yanda zaka yi dole sai dai kai hakuri saboda gaskiya kuna so koda a ce ba za a samu saukin abubuwan bare a samu saukin wajen transfer kenan da shauransu mutum yana ganin ko bai gani ba indai ka bashi ratin da gamsu cewa ka tura masa kuɗin in ba haka ba gaskiya mu talakawa ga azumi yazo wallahi ba mu san ya zami ba Har sai a sharuwa kai baka samu ma abin da zaka kawo gidanka ba.
Sunana Muhammad Ali wanda aka fi sani da Babanzi. Idan muka zo kasuwa zamu sayayya misali kudin da ka zo da shi zaka dan yi cefanan azumi sai kaga ba zai ishe ka ba. Misali in kidan kana so ka yi cefanan da zai kai ka sati biyu to yanzu idan ka zo da shi bai fiye kai ka sati daya ba. To shine ga komai ya riga yayi tsada yayi hai da yawa ga watan azumi yazo ya kamata yan kasuwan mu da masu kudin mu su duba su duba wannan al'amari su sassauta mana a matsayin mu na talakawa domin shi komai dan talaka ya kamata a ringa yi shi duk da ma ana cewa dan talaka ake amma har yanzu akwai abubuwan da shi talakan ma bai san ana yi ba
shi ma babban malami a jami'ar tarayya ta Juza dake jihar Jigawa kuma mai fashin baki kan tattalin arziki Dr. Abdul Nasir Tiyola yayi tsokaci kan dalilan da ke sa farashin kayayyaki ke tashi a lokacin azumi
sunana da Dr. Abdul Nasir Tiyola kuma ni babban malami ne a jami'ar tarayya da ke dutsen Jigawa usually dama ya zama kamar al'ada lokacin Ramadana kayayyaki sukan yi tsada to abin da yake jawowa shine a lokacin mutane suna buƙatar kayayyaki sosai saboda demand din kayan yana karuwa kuma babu matching supply a kasuwar wani lokacin irin hakan ya faru to dole farashi zai karu wani lokaci kuma akwai ɗabi'a ta ƴan kasuwannin mu na Najeriya da zaka ga cewa duk lokacin da mutane suke buƙatar abubuwa to koda akwai supply din su kuma sai su boye kayan sai su dinga fito da su a hankali domin saboda su samu riba mai yawa a lokacin to wannan dalilai biyu su sukan jawo kayayyakin sukan yi tsada to in muka duba kuma da halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki a yanzu misali wannan issue da yazo na rashin cash da kuma yadda fadin ta zama wahala saboda rashin cikakken service akwai warcewa abin zai dan tsananta yafi duk lokacin da mutane suke tsammani ko kuma lokacin yadda abubuwan suke faruwa a baya
a nasa bangaren shugaban kungiyar walwala da jin dadin yan kasuwa ta singa kuma dokajin munjibir Dauda Usman Majima ya bayyana irin kalubale da matsalolin da yan kasuwa suke fuskanta
kasancewar wannan cashless da aka gwamnati ta kawo shi ana da hakika akwai kalubale da dama a cikin sa amma tunda abu ne da gwamnati ta zo da shi kullun kokarin da muke yi mu ga cewar mun kasance a cikin sa wanda za mu samu sauki na mu'amalolin mu na kasuwa farko dai mu fara da matsala matsala shine akwai yanayi na rashin kuɗi a hannun mutane sannan kuma akwai matsala ta transfer wanda idan da mun samu ɗaya daga ciki wanda ya zama babu matsala a kansa, to da wannan abu ba zai ba mu matsala ba. Kasuwanci zai tafi gurgudu amma samu ci gaba fiye da da, musamman wannan harka ta transfer. To amma na farko kalubalen da yake ciki, akwai matsala ta network, wato hanyoyin sadarwa da muke fama da ita, wanda zaka zo mutum ya zo sayan kaya gurinka, ta kila bako ne ma a ranar kuka taba mu'amala da shi, yanzu yana buƙatar kaya zai ma transfer, amma sai a samu matsala ta network, kai ta kokari yayi ta kokari ga yanda zai transfer, ko shi yayi maka ai da bitin da account din sa, kai kuma transfer din ba ta shigo cikin account din ka ba, kaga ba zai yi ka supply din sa kaya ba, duba da wata kila baka da wata mu'amala da shi wanda ta fita ta wannan ranar da yazo maka, kuma koda wanda kake mu'amala da shi ne ai abin da ake bukata ana yi maka transfer din nan kudi ya shigo, kaga kaman cash ne kenan, idan ya shigo wataƙila kai ma kana da buƙatar da za ka yi da su a daidai wannan lokacin, to saboda haka idan kuɗin nan bai shigo ba kaga baka da nutsuwa, ko da ka san mutum sai dai ka bashi kaya amma dai ba dan ka sami nutsuwa 100% a kai ba, domin wataƙila kai ma akwai buƙatar da za ka yi da wannan kuɗin immediately lokacin da ya samu ka. So don haka wannan abun ya ba da tsoro na tafiyar kasuwanci, sannan muna da matsala ta masu yin pep na transfer, wato transfer ta ƙarya, wanda wani zai iya zuwa ya maka transfer wataƙila cikin hada-hadar da kake.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakiliyanmu a Kano Baraka Bashir, sai kuma Julie Leather Creation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kafin mu kai ga karanta sakonnin ku, ga wannan nasihar albarkacin watan Ramadana.
A cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar, hadisin Abu Hurairah, kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce, manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, Allah wadan duk mutumin da Ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin da Allah zai gafarta masa, wannan mutumin marar rabo ne. Haka kuma Allah wadai duk wanda za a kira sunana a gaban shi bai min salati ba, jannabi. Haka kuma Allah wadan duk wanda zai tadda iyayensa tsufa ya kai gare su bai yi abin kyala da za su yaba mai ba. Wannan kaga idan ka kalli wannan hadisin da kyau da karantar wasu, sai mu dawo kan tambayarka. Ana son mutum yayi abin da Allah zai masa gafara. Daga cikin wannan abun akwai tambayar da kai magana kai, mu'amalarka ta zamanto mai kyau, musamman tunda tambayar da kai kenan. Kaga ya kamata a ce musulmi ya nuna yana da sako, yana da wayewa, yana da mutunci, yana da yakana, ya nuna ma wanda yake ba musulmi ba, to wannan azumin da nake yi Allah nake bautawa. Shi yasa a wani watan ma ba zan yi ƙarya ba, ballan tuna wannan ai duk sabo sabo ne, amma akwai sabo saboda tsarkin wani lokaci sai ka iska abin yafi muni. Misali saboda ka kaddara idan mutum ka ya saida ma kaya ba musulmi ba, ya manta da kuɗin sa a cikin mota naka ko shago, to ka maida mai. A nan America wasu ƴan uwa suna ban labari cewa sun sha ɗaukan mutane a mota, wasu masu harkar taxi, sai ka iske mutum ya manci kuɗinsa ko laptop ko wani abu mai matukar kima a motar, musulmin nan zai ɗauka ya je ya kai. Wani lokaci kuɗi ne mai yawa, har wannan cewa ta kai Yahudawa ba su ma yadda da wani ya zama yaron gidansu ne musu aiki ya samu kuɗi ba musulmi ba, saboda suna ganin waɗannan musulmin sun na halaye na gari. To da haka wannan abu ne mai kyau da ya kamata mu ƙara gyara tsakaninmu da Allah, mu nemi kusaci zuwa gare shi, mu tuba, mu yi kuka kan zunubanmu, mu ƙara kankan da kai gare shi. Fatan mu Allah ya ba mu iko da jajircewa da kafewa, mu wayi gari Ramadan in ya fita, mu zamanto cikin wanda Allah zai kalla ya ce da su inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura.
Kuma saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email. Thank you.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne baban di mamman. Kace barazanar tsunduma yajin aiki da kungiyar kwadagon Najeriya ta yi daga ranar Laraba muddin CBN bai samar da wadatattun takardun kuɗin naira ga al'ummar Najeriya ba. Hakan yayi daidai. Muna fata hakan ya zama sanadiyar kawo ƙarshen matsalar karancin takardun naira da al'ummar Najeriya suke ciki. Sai ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Kai ko cewa kake duk malami ko basarakin da ƴan siyasa suka yi amfani da shi wajen sa shi ya tirsasawa jama'a magoya bayansa da su zaɓi ɗan takarar da ba shi bane ra'ayinsu. Idan har ɗan takarar ya jefa jama'a cikin kunci da tsadar rayuwa, to malamin ko basarakin yana da kamasho a ranar lahira. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Nasiru Kainuwa Hadeja. Kace rayuwa bayan zabe tana farawa ne daga sa'in da aka bayyana sakamakon zabe, daga lokacin matasa ke samun nisantuwa da iyayen gidansu. Wanda ya fadi zai tafi sai bayan shekaru hudu ya dawo ya nemi yaransa, wanda kuma ya ci zabe yuwar kashin 50 cikin 100 na yaransa za su koma masa adawa ne. Idan kai rigima da ɗan uwanka ko abokanka akan siyasa, to dai siyasa ta tafi, ɗan siyasa ma sun tafi. Sai wani jikon wai kare ya zubar da tsamiyar kura, in ji Hausawa. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan, yau sai ku ci gaba da rubutuwa, sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Kafin mu ga ƙarshen namu, ga Aisha da takaitattun labarai.
Ta takaice ana sa ran mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi alƙawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin Amurka da Afirka a lokacin da za ta yi jawabi a filin Black Star Gate da ke babban birnin Ghana a yau Talata. Jami'an Amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a Ukraine, yayin da tankunan yaƙi 18 daga Jamus suka isa Ukraine. Ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatsun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urorin ƙarƙashin ƙasa, yayin da take gyaran barnar da har-hare ta sama da Rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi, wanda aka yi ƙiyasta kashe kimanin dalar Amurka biliyan ɗaya don gyaran, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar. A jiya Litinin, Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yi wa fannin shari'ar ƙasar garin Babul, a yayin da ƙasar ke fuskantar gagarumar zanga-zanga a kan tituna. Kana ma'aikata a faɗin ƙasar na yajin aiki domin nuna adawa da ƙudurin. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin ɗage aiwatar da dokar har sai zuwa lokacin zaman majalisar dokokin ƙasar da bazara, domin ba da dama don tattaunawa sosai. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana so ƙasarsa ta ƙara ƙaimi wajen samar da sinadarin haɗa makamashin nukiliya mai linzami, yayin da ƙasar ta Koriya ta Arewa take yawan aje sayan soja domin gwajin ƙarfin sojinta. Kim ya ba da sanarwar a jiya Litinin ne a yayin wani taro da masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashi mai linzami na Arewa, bisa rahoton wani jami'in Korean Central News. Ya buƙaci masana kimiyyar da su yunkura wajen ƙara yawan sinadarin makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar.
Tana saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mukazu da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau, ni ce Amina Buhari Auna. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku, sai mun haɗu a shirinmu na dare. A sha ruwa lafiya.